بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن الصبر 22 ga watan Rabi'ul Awwal Hijrar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 2 ga watan January shekarar miladiya ta 2016 wannan shine cassette na 48 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي واند أكفتني دسونا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني الله أبنجي يغافر تامش وانا اللتافي نزاد المعاد موسوعة جيت تاريخ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنديني نقومي دروانك دنگني ددكن الأمر اندكي دا علاقة درايوة دا تاريخ دا تفركي da mazhabin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayi akai a cikin addinin sa da rayuwarsa da zamantakewar sa da dukkan al'amuran dake da alaka da rayuwa babu shakka Ibn al-Qayyim ya kai matuka wajen tattara bayanai game da dukkanin abin dake da alaka da tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallama malamai suna mishi jinjina kwarai musamman aka lura da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana halin tafiya a kasar Makka dan yin aikin haji yana nesa da tafansa nesa da iyalansa nesa da kasarsa Allah ubangije ya saka mishi da alkhairi a darasin da muka yi a baya Ibn Qayyim al-Jawziyya yana tattauna mana dangane da mas'alar al-qunuti a cikin sallah a inda muka jiyo bayanai da ya koro masu tsayi dangane da menene ya tabbata na al-qunuti menene bai tabbata ba sannan ya fara fitan mana da wasu fuskoki wanda suke tabbatar da cewa bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba cewa wai yana yin kunuti kullun da asuba iyakar rayuwarsa ya karantar da mu fuska ta farko dan tabbatar da haka da kuma fuska ta biyu sai kuma ayo yace as-salisu fuska ta uku wacce za ta tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama baya yin al-kunuti kullun da asuba titir shine anna anasan akhbara annahum lam yakunu yaqnutuna Umar dan Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ya bayar da labarin cewa su din basu kasance suna yin kunuti ba wa anna bada al-kunuti huwa kunutin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kuma cewa farkon sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kunuti shine wannan kunuti da yayi wanda yad'u ala ri'lin wa zakwan yana yin baka addu'a ga waɗannan kafirai ri'il da zakwan fa fi sahihaini min hadisi abdul aziz ibn suhayb an anas qala a cikin bukhari da muslim hadisin ainihin wato abdul aziz dan suhayb daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda yace ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama 70 rajulan li hajatin yuqalu lahumul qurra Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da wasu mutane 70 dan wata bukata wadannan sune ake ce musu al-qurra'u al-ramumi fa arada lahum lahya hayyani min bani sulaimin ri'lin wa zakwan sai aka samu wasu kabilu guda biyu daga cikin banu sulaim sune kabilar ri'l da zakwan sai suka zo suka tare wadannan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallama inda bi'rin yuqalu lahu bi'ru mauna a wurin wata rijiya da ake ce da ita bi'ru mauna fa qala al-qaum sai mutanen suka ce da su wallahi ma iyyakum aradna wadannan yan sako na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da wadannan kafirai mun rantse muku da Allah ba wurin ku muka nufa ba ba wurin ku muka kawo farmaki ba wa inna ma nahnu mujtazuna fi haja kadai za mu wuce ta wajen garin ku ne saboda wata bukata fi hajatin li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani sako da manzon Allah ya aike mu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa qataluhum sai ba su yadda ba kafiran nan suka kashe waɗannan musulmai fa da'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alaihim shahara shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dusa musu wannan baka addu'a wata guda fi salatil gadati a sallar asuba fa zalika bada'ul qunuti yace wannan shine farkon abinda aka fara na qunuti wa ma kunna naqrutu da can ba ma yin irin wannan qunuti fa hadha yadullu ala annahu lam yakun min hadihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama al qunut da'iman wannan yana nufin kenan qunuti bata kasance daga cikin tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gudanarwa kullum ba wa qawlu anas fa zalika bada'ul qunuti ma qawlihi qannata shahran fadin anas da yake cewa wannan dalilin na kafiran nan da suka kashe musulmai shine ya jawo aka fara qunuti sannan kuma yace an yi qunutin ne na wata daya thumma taraka sannan daga baya yayi watsi da shi ya daina yi dalilun ala annahu arada bima asbatahu min al-qunuti qunutan nawazil wannan yana tabbatar da cewa wancan da aka ambata Anas yace ana yi koda yaushe to yana nufin qunuti ne irin wannan wanda ke bujirowa sakamakon wata nazila wa huwa allazi waqatahu bi shahrin kuma shine wanda Anas ya bada labarin cewa an yi wata guda ana yi wa hadha kama qanata fi salatil atama shahran wannan kuma haka yake kamar yadda aka samu yana yin qunuti wata guda a cikin sallar isha kama fi sahihaini an yahya ibn abi kathir an abi salama an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qanata fi salatil atamati shahran yazo ta ainihin hanyar abdurrahman dan abu salama dan abdurrahman daga abu huraira a cikin bukhari da muslim cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana qunuti cikin sallar isha tsawon wata guda ya qulu fi qunutihi yana fadan wannan addu'a a cikin qunutin nasa yana cewa allahumma anjil walid ibn al walid wallahumma anji salama ibn hisham allahumma anji ayyash ibn abi rabi'a allahumma anjil mustad'afina min al mu'minina اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم جعلها عليهم سنين كسني يوسف wannan addu'a yana cewa Allahumma anjil walid ibn al walid Allah ka tsirtar da walidu dan gidan walidu Allah ka tsirtar da salamatu dan gidan hisham Allah ka tsirtar da ayyash dan abu rabi'a Allah ka tsirtar da musulmai wadanda suke masu rauni Allah ka tsananta kamun ka akan mudar Allah ka jarabce su da fatara da yunwa irin na zamanin mutanen Annabi Yusuf. Waɗannan manzo Allah yake musu addu'a Allah ya cece su wasu daga cikin mutane ne wanda suka musulunta suna cikin ainihin kunci da kaskanci suna cikin musad'afina a garuruwan kafirai. Sannan kala Abu Huraira wa asbaha zata yawmin falam yad'u lahu. Abu Huraira yace ana nan ana ta yin wannan addu'a wata rana sai aka wayi gari kawai sai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan sallah bai yi addu'an nan da naji ya saba yi ba fa zakartu zalika lahu sai nace ya rasulullahi ya akai yau ba kai wannan ba fa qala sai annabi ce da shi awa ma tarahum qad qadimu kai baka ga mutanen sun taho sun tuba ba wannan hadisi ya cikin bukhari da muslim jama'a fa qunutuhu fil fajri kana hakaza sawa'un li ajli amrin aridin wa nazila yace kaga alqunutin da yake yi alfijir to haka ya kasance idan an samu wani abu da ya bujiro ko wani bala'i da ya afkawa musulmai walizalika waqatahu Anas bi shahr shi sa Anas ya bada labari cewa wata guda akai ana yi ina fata mun gane wannan wa qadru ya an abi hurairata radiyallahu anhu annahu qanata lahum aidan fil fajri shahr an ruwaito cewa abu huraira shi ma ya kasance yana yin qunuti a wani lokaci yayi wata guda yana yi da sallar asuba wakilahuma sahihun kaga duk waɗannan maganganu sun inganta waqad taqaddama dhikru hadisi ikrima an ibn abbas kuma an ambaci hadisin ikrima daga abdullahi dan abbas cewa kanata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shahran mutatabi'an manzon allah sallallahu alaihi wasallama yayi qunuti tsawon wata daya fi zuhri wal asri wal maghribi wal isha'i was subhi yana yi da sallar azhar yayi da al'asr yayi da maghriba ya sake yi da isha ya sake yi da asuba ma'ana a dukkanin sallolin dare da wuni rawahu abu dauda wa ghayruhu al-imamu abu dauda da shi da waninsa suka fitar da wannan hadisi kamar al-Imam Ahmad a cikin Musnad kenan malam yace wa huwa hadisun sahihun kuma hadisi ne wannan ingantacce wa kad zakara at-Tabarani fi mu'jamihi min hadith Muhammad ibn Anas qala haddathana Mutarrif ibn Turayf an Abi al-Jahmi an al-Bara ibn Azib anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli maktubatan illa qanata fiha al-Imam ainihin wato salatan maktuba ko Tabarani ya fitar ila da al-Imam Darqutni da Baihaqi daga ainihin sahabi Bara'u dan Azib Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya yin wata sallah ta farilla sai yayi illa qanata fiha face yayi al-qunut a cikin ta to wannan hadisi ma'anarsa shine kamar da zamu zo mu ji sai yayi ainihin wato zikirori da tsayuwar karatu da sauransu ba qunuti irin wannan na ainihin addu'a bayan an dago daga ruku'u ba a takeice malam al-Imam ainihin Ibn Qayyim sai yace qala at-Tabarani lam yarwahu an mutarrif illa Muhammad ibn Anas illa Muhammad ibn Anas babu wanda ya rawaito wannan hadisi daga mutarrif sai Muhammad dan Anas intaha maganar Tabarani ta kare wa hadha al-isnadu sai Ibn Qayyim yace kaga wannan isnadi wa in kana la taqumu bihi hujja duk da yake isnadin ba mai inganci bane fal hadithu sahihun min jihatil ma'ana hadisin ya inganta ta bangaren ma'anarsa to har waccan magana da yace la taqumu bihi hujja malam Albani Nasiruddin ya mai mushi da martani cewa a wannan isnadi ne kyakkyawa kamar yadda zamu zo mu ci cewa shi ma zai ambata cewa al-Imam ainihin wato al-Haythami Nuruddin al-Haythami a littafin Majma'uz Zawaid wa Munba'ul Fawaid ya tabbatar da cewa rijaluhu muwassaquna mazajin wannan isnadi an amince da su shi ku Albani ya hada gaba ɗaya maganganun yayin hukunci akan cewa wannan isnadi ne hasan da haka hadisin kamar yadda ma'anar shi take da kyau haka kuma isnadin shi yana da kyau insha Allah ya mairwa da wannan an mai da wannan magana ga shi malam Ibn Qayyim kamar yadda malam Albani Nasiruddin ya ambace haka fal hadith sahih min jihatil ma'ana lianna al-qunut huwa ad-du'a dan ma'anan al-qunuti nan shine addu'a wa ma'lumun anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lam yusalli salatan maktuba illa da'a fiha kuma sanannan abu ne cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai taba yin wata sallar farilla ba face yayi addu'a a cikin ta addu'o'in da yake na azkar a cikin ruku'u da bayan dagowa daga ruku'u da cikin sujuda da tsakankanin sujuda guda biyu da addu'a da yake a zaman tahiya da makamantan waɗannan su ake nufi da illa qanata sai yayi ainihin al-qunuti ma'ana sai yayi addu'a wa hadha huwa allazi aradahu Anas fi hadisi Abi Ja'far ar-Razi in sahha wannan shine abinda Anas yake nufi a cikin hadisin Abu Ja'far ar-Razi da muka ambata a baya wai in ma ya inganta wanda mun ji cewa bai inganta ba cewa annahu lam yazal yaqnutu hatta faraqa az-dunya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana yin al-qunuti hatta faraqa ad-dunya har Allah ya dauki rayuwarsa wa nahnu la nashukku wa la nartabu fi sihhati dhalika yace mu ba ma shakku ba ma kokonto game da cewa tsawon rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar shi yana yin addu'o'i wa anna du'a'a hustamarra fil fajr ila an faraqa ad-dunya kuma wannan addu'a ba ma shakka akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yin ta har ya bar duniya jama'a ina fata mun gane wannan to wannan ita ce fuska ta uku da ya kawo dan tabbatar da cewa lalle sa annabi da sahabbai ba sa yin kunuti kullun sai in akwai bukata sai ce alwajhur rabi'u fuska ta hudu anna turqa ahadisi Anas tubayyinu almurad yace in ka tattara hanyoyin hadisan Anas za su bayyana maka asalin manufar magana wa yusaddiqu ba'daha ba'da daga wani bangaren hadisan yana gazgata wani wala tanaquda babu karo tsakankan waɗannan hadisai wa fi sahihaini cika gare a cikin Bukhari da Muslim min hadis sahibin al-Asim al-Ahwal in ka dauki hadisin dake cikin Bukhari da Muslim na Asim al-Ahwal qala Asim yace sa'altu Anas ibn Malik anil qunuti fi salati na tambayi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda game da qunuti a cikin sallah faqala sai yace da ni qad kana al-qunutu lalle an kasance ana yin al-qunuti fa qultu sai nace da shi kana qablar ruku'i aw ba'dahu to ana yin wannan alqunutu ne kafin ko kuwa bayan ruku'u qala a wannan riwaya sai Anas ya ce qablahu ana yin alqunutu ne na nazila kafin ruku'u kaga wannan kuma anan ya saba wa zahirin shi ya saba wa abinda aka saba ji cewa qunuti na annazila ana yi ne bayan ruku'ur raka'a ta ƙarshe qunuti kuma na ainihin wato wutri shine ake yi kafin ruku'u haka ma shi wancan da hadisin shi bai inganta ba na asuba shi ma ana yin shi kafin ruku'u ne abinda kai aka samu shine kamar yadda Malam Albani Nasiruddin ya bayani a cikin qiyamu ramadana cewa an samu daga shari'ar salaf cewa idan suna yin alqunuti na wutri a cikin azumi daga sanda azumi ya gota rabi akai azumi 14 aka dauki na 15 to daga nan sai su canza wurin da suke yin addu'an alqunuti din shine sai su mai da bayan ruku'u ko sannan kuma su tsawaita addu'a fiye da yadda suke yi da sai zama tsawon alqunutin yanzu ya wuce yadda suke yi da to bari mu ji abin da malai yake cewa sai ci gaba da cewa qala qablahu sayyidina Anas dan Malik yace kafin ruku'u qultu wa inna fulanan akhbarani anka annaka qulta qanata ba'dahu to ai ni kuma an bani labarin kana cewa bayan ruku'u ne ake yin qunutin qala sai Anas yace kazaba wanda ya fada maka wannan labari yayi kuskure innama qultu qanata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba'da ruku'i shahr ni na ce ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yayi qunuti bayan ruku'u ne na wata daya ma'ana wannan na wata dayan shine kawai wanda akai bayan ruku'u amma wanda ba shi ba fa to a zahiri yana so ya ce shi ba abin da ya bada labari ba kenan wa qad dhanna ta'ifatun anna hadha alhaditha ma'lulun tafarrada bihi asim yace an samu wasu malamai da suka soki mutuncin wannan hadisi suka ce an samu tangarda a wannan hadisi saboda wannan malami Asimul Ahwal shi kadai ya rawaito irin wannan riwaya wasairur riwati an Anas khalafu sauran masu riwaya daga Anas sun saba mishi faqalu suka ce Asimun thiqatun jiddan malaman suka ce Asim wannan Asim Al Ahwal amintaccen mutum ne kwarai ghaira annahu khalafa ashabu Anas fi mawdi'il qunutaini sai dai yayi sabani da sauran daliban Anas a wurin da ya kamata ayi qunuti guda biyu kowanne da na nazila da wanda ake yi ga magari qala al asram fa qala al asram sai al asram babban graduate na makarantar Imam Ahmad sai ya ce ni kuwa okay ghayra annahu khalafa اصحاب انس في المو... في مو... في موضع القنوتين والحافظ قد يهم انا يسام محدثي يسامو كانش cikin tangarda ko rafkanuwa wal jawad qal ya'sur kama yadda qararran doki shine al jawad doki wanda ya iya gudu zai yasamu kanshi a cikin asara tintibe wa haka an al imam ahmad ta'alilahu suka an suri waya daga imam ahmad cewa imam ahmad ya illanta wannan hadisi sai suka ce mene qala fa qala al asram suka ce asram ne yace qultu li abi abdullah yani ahmad ibn hanbal ayaqulu ahadun fi hadisi anas inna rasulullah sallallahu alaihi wasallama qalat qabla ruku'i ghayra asimul ahwal yace yanzu na akwai wani wanda ba asimul ahwal ba wanda ke bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi qunuti kafin ruku'u kuwa fa qala sai ainihin al-Imam Ahmad yace ma alimtu ahadan yaquluhu ghayru ban san wani wanda ba wannan bawan Allah ba Asimul Ahwal ban san wani wanda ke fada wannan magana ba in ba shi ba mana ya kadaita da riwaya cewa al-qunuti kafin ruku'u kenan daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wa ayyubu ba'da am Muhammad ibn Sirina nan ne ko قال ابو عبد الله خالفهم عاصم كلهم ابو عبد الله الامام احمد كنن yace عاصم ya saba wa dukkanin sauran mutanen hisham an qatada an anas ya saba wa riwaya hisham
daga Qatada daga Anas sannan Wataymi an Abi Miljazin haka ne ya saba wa Altaymi an Abi Miljazin Mijlazin an Anas shi ma daga Anas annin Nabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kanata badar ruku'i manzon Allah yayi kunuti bayan ruku'u ne wa Ayyubu an Muhammad ibn Sirina qala da kuma riwaya Ayyubu daga Muhammad dan Sirina inda yake cewa sa'altu Anasan wa Hanzalata Siddusi an Anasin arba'ati wujuhin na tambayi Anas dan Malik da shi da ainihin wato wani mutum mai suna Hanzalatu As-Siddusi na tambaye shi game da ainihin wato nan ne kuwa game da ainihin abu guda hudu ko ta fuskoki guda hudu wa amma Asimun faqala qultu lahu sai Asimu yace da shi ni ko sai na ce da shi faqala kadhabu qulta lahu me kace da shi qala kadhabu yace sun yi ƙarya innama qanata ba'da ruku'i shahara annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kunutu ne bayan ruku'u tsawon wata guda kawai qila lahu sai aka ce da shi man zakarahu ana asimin wa kibada wannan labari daga asim qala sai ce abu muawiyata wa ghairuhu abu muawiya ne yake bada wannan hadisi da shi da waninsa qila li abi abdullahi wa sa'ir al ahadith alaysa innama hiya ba'da ruku aka ce mashi to dukkanin sauran hadisan da suka zo suna magana akan alqunuti shin ba sun zo ne suka ce bayan ruku'u ba fa qala bala yace kware kuwa kulluha min khufaf ibn ima ibn rakhsa wa abi huraira dukkanin su daga ainihin hanyar wannan mutum mai suna khufaf ibn maina ibn ima ibn rakhsa ibn rahba da kuma daga abu huraira qultu li abi abdullah sai ni asram na saki cewa falima turakhisu idan fil qunuti qabla ruku to dan menene kake bada fatawan sassaucin cewa babu komai za a yi iya yin ruku'u kafin aini za a iya yin qunuti kafin ruku'u bayan gashi kai da kanka kana cewa hadisin da yazo ga haka hadisi ne ma'aluli me yasa kake bada fatawa da shi wa inna ma sah al hadithu ba'da ruku alalan ka ce abin da ya inganta na hadisi ya zo da bayani ne akan bayan ruku'u wa man qanata qabla ruku' fala ba'asa amma dai wanda yayi qunuti fa qala sai yace al qunutu fil fajri ba'da ruku' tabbas qunuti na sallar asuba ana yi ne bayan ruku'u wa fil witri idan ko a witri ne yukhtaru ba'da ruku'i an so ayi bayan ruku'u wa man qanata qabla ruku'i fala ba'asa Imam Umar yace amma wanda yayi qunuti na raka'a witri kafin ruku'u fala ba'asa wannan bai yi laifi ba da fili ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda aikin sa bayan nuna halaccin haka wa ikhtilafihim da kuma sabanin da suka yi ya nuna halaccin haka din wa amma fil fajri fa ba'da ruku' yace amma an zai alqunuti bayan alfajr wajibi ya zama sai an yi ruku'u ma'ana yadda mas'alar take zama shine shi wannan ruku'u da ake yi a wannan qunuti da ake bayan ruku'u to yana zuwa ne a sallar alqunutu lin nazila sai liman yayi raka'a ta hudu an duka an yi ruku'u an taso an gama tasbihi sannan sai fara daga sai daga hannu ya fara wannan addu'a gurgurdan sawaka wanda ku ake yi irin wancan na sallar witri to shi kuma ana abin nan ana sadar da shi da karatun da aka yi ne a raka'ar da za a yi qunutin a cikin ta sai zama kafin ruku'u kenan ake yi amma idan aka samu wani yayi wanda ba haka din yayi ba shine mala yake cewa babu komai insha Allah sallar shi tayi fa yuqal yace sai kuma a ce min al adabi ta'lilu hadha al harith as sahih al muttafaq ala sihhatihi yana da ban mamaki mutun ya iya girman ainihin wato tsaurin ido ya illanta wannan hadisi wanda ga baki daya amintattu sun hada kai ruwaito shi a in warawahu a'imatu sikat sannan limamai amintattu sun fitar da shi wa asbatun wanda suke tabbatattu a cikin ilimi huffazun masu karfin hadda ta ilimin hadisi wani jaju misali hadal hadis misali hadisi abi ja'far ibn razi wa qais ibn rabi wa amr ibn ayyub وأمر بن عبيد ودينار وجابر الجعفي وقل من تحمل تحمل مذهبا وانتصره في كل شيء إلا اضطر إلى هذا المسلك. سيدة ما كفا هجا دا إرن وانشان حديثا بيدي وانا أمفاني حديثا واتو أبو جعفر الرازي واندا أتكينس دوكما حديثا قيس الربع حديثا أمر الأن أيوب حديثا أمر الأن أبيد حديثا دينار دوكما حديثا عبد الجابر الجعفي وانا نقبات ما يبقى سيتي دبا دي دي بني رويتو حديثا هكا وقل من تحمل مذهبا kadan ne ake samun mutumin da yake daukan wani mazhabi ya rike shi gam wan tasara lahu kuma ya kokarin taimakon wannan mazhabin da ilimin shi da wayewar kan shi da raddin shubha shi da fadan hujojinsa fi kulli shay'in a ce a komai mutun yana bin wani mazhabi illa tarra ila hadha almaslak sai ya zama ya takura zuwa ga sai da ya shiga cikin irin su dole sai ya shiga irin cikin wannan hanya ta san kai duk mutun da ya zama mazhabi kawai ya rike da shi yake aiki baya aiki da doran alqur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai abinda malaman shi suka tace suka ce ya aiki da shi go to akwai tendency ne ya samu kanshi alal aqal shine zama ya zame daga kyakkyawa hanya alhalin bai sani ba Allah ya tsare mu fa naqulu dan haka muna cewa wa billahi tawfiq kuma Allah ya ba mu dacewa muna bada bayani anan a takeice muna cewa ahadithu Anas kulliha sihahu hadisan Anas gaba dayan su ingantacce ne wa yusaddiqu ba'daha ba'dan kuma hadisan suna ƙara wa junan su armashi ne wala tanaquda ba sa karo da juna wal qunut alladhi dhakarahu qabla ruku'i ghayra qunut alladhi ba'dahu alladhi dhakara ba'dahu dhakarahu ba'dahu yace qunutin da aka ambata kafin ruku'u ba shine wanda aka ambata bayan ruku ba kowanne na zaman kanshi kuma kowanne ga bayanin shi zai biyo baya a hankali insha Allah yace wallazi waqatahu ghayra allazi atlaqahu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wa lokaci kaman sallah kaman ibadan da ta shafi ainihin wato aikin haji ko azumi duk wannan sa da lokutan da ake yin su cito irin waɗannan ayyuka gabaɗi gabaki ɗayan su babu tanakuri a cikin su باب تبكى ورورا والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير القنوت الذي ذكره بعده قنوت دا اكا انبتا كما كافر ركوع دبني دا وندا اكا انبتا باي ركوع والذي قد توقته غير الذي اطلقه وندا كما اكا فد لوكاتين دا اكي دا tsawon lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka yana yin wannan shi kuma ya sha bamban ga wanda ba a yabura wannan ba a samu ainihin wannan rabaraban game da lokaci ko wurin yi ba wallazi waqatahu ghayr alladhi atlaqahu falladhi dhakarahu qabla ruku'i huwa italatul qiyami wanda aka ambaci lafazin alqunut kafin ruku'i ana nufin tsawaita karatu wallazi waqatahu ghayr alladhi atlaqahu wanda kuma ya sa mishi kaidi zaga ya bambanta da wanda ya sake shi فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام هو وندي أمبتشي شكاف الركوع يعني نفنس أويت مغانا للقراءة أويت زنشي أويت ين قراءة وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إروا النمو تنشيني من ذا الله يكي شوا أفضل الصلاة أفضل الصلاة طول القنوت ما في فلا لسالة شيني ودى ذا أدئي أتأي أنا كرات أي سيتي wannan hadisi al-Imam al-Bukhari yaftada shi da wasu malamai amma Imam Muslim yaftada shi da isnadi ingantacce insha Allah sai malai yace wallazi zakarahu ba'dahu abinda ya ambata a bayan wannan zancen huwa shine italatul qiyami lid-du'a dadewa a tsaye dan yin addu'a wa fi'luhu shahran da kuma aikata haka wata guda yad'u ala qaumin manzo Allah sai sama yana wasu mutane baka addu'a wa yad'u li qaumin yana kuma addu'a ga wasu masu rauni Allah ya cece shi wa ghairihi wa qatahu ghairi allazi atlaqahu waqtu nam summa istamara yutilu hadha ar-rukna lid-du'a'i was-sana sannan ya ci gaba da ainihin tsawaita wannan rukuni ta hanyar addu'a da yaban Allah madaukakin sarki ila an faraka ad-dunya har ya bar duniya kama fi sahihaini kamar yadda a cikin Bukhari da Muslim عن ثابت عن أنس قال إني لا أزال أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا أنس يتيني بأذن قشبا إنا يمك صلى كما ريد من ذن الله صلى الله عليه وسلم يكسن تينا من صلى قال أنس يتي كم الابار يتي كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه يتي عمر يكسن تي wannan sallah da yake cewa irin ta annabi ce yake kwatanta mana sallallahu alaihi wasallama to ya kasance yana yin wani abu da naga ku jahilan ku da malaman ku ba sa yi kana yusalli ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i intasaba qa'ima ya kasance idan ya dago wuyansa daga ruku'u ko kansa daga ruku'u intasaba qa'iman sai ya tsaya a tsaye gam hatta ya kula alqa'il har wani mai saurin zancen zuci yana iya cewa kad nasiya halafa ya manta ne ma'ana tsayuwar da yake bayan ruku'u ta wuce abinda aka saba dabi'ar ta wuce wanda aka saba gani a gurin limaman zamani wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajada haka nan idan ya taso daga sujuda ta farko yamkuthu yakan zauna hatta ya kula alqa'il har wanda yake mai sa ido da surutu yana iya cewa fa hadha yace wato har ya manta kenan fa kad nasiya ko ya manta wa hadha huwa al-qunut alladhi ma zala alayhi sallallahu alaihi wasallama hatta faraka ad-dunya wannan shine qunutin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushi ba yana yi har sai da Allah ya dauki rayuwarsa ya bar wannan duniya sallallahu alaihi wa alihi wasallama fil akhirati wal ula ina fata mun gane wannan jama'a ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت في مثل هذا الموقف هذا الوقوف الطويل بل كان يثني على ربه كما سنن ابن تشوا منزل الله صلى الله عليه وسلم باوي يعني كوي شروع ادي دي وجهن نبا ان يدغو daga ruku'u ya miƙe wannan dade wanda yake ba wai yana yin shuru ne ba addu'a ce yake bal kana yusni ala rabbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a ne ta yabo akan Allah ubangijin sa wayumajjiduhu yana zuguguta Allah wayaduhu yana roƙon Allah dan Allah ya bashi falalarsa wa hadha ghayrul qunuti almufassar bishari kaga wannan ya saba wa qunuti wancan da aka ambata aka fassara shi da cewa aw almuwaqqat aka sanya mishi lokaci bisharin aka ce wata guda fa inna zalika du'a'un ala ri'lin wa zakwan wa usayya wa bani lihyan wannan baka addu'a ce akan kabilar ra'il da zakwan da kabila ainihin wato usayya da kuma kabila ainihin al-fajr fa bi hasabi su'al as-sa'il to da gurgudan tambayan da bai tambaya yake fa inna ma sa'alahu an qunutil fajr kadai shi wannan mai tambayan yayi tambaya ne game da sallah ainihin al-fajr fa ajabahu amma sa'alahu anhu ya bada amsa akan abin da aka tambaya wa aidan ha ila yau fa innahu kana yutilu salata al-fajr duna sa'il salawat wa du'a al-musta'afin alladhina kanu bi makkah ko da kuma addu'a da yake wa wadanda suke masu rauni wadanda suke makkah wa amma takhsisu hadha bil fajr kebance wannan da akai da al-fajr fa bi hasabi su'al as-sa'il an kebance ne gurgurdan tambayar da mai tambaya yayi fa inna ma sa'alahu an qunutil fajr shi ya tambaya ne kai game da qunutin asuba fa ajabahu amma sa'alahu sai ya bada amsa akan wanda aka tambaya kadai fa bihasabi su'a aidan wa aidan har ila yau fa innahu kana yutilu salatal fajr duna sa'ir salawat annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsawaita sallar asuba fiye da sauran salloli wa yaqra'u fiha bi 60 ila 100 yana karanta aya daga 60 zuwa 100 a raka'a wa kana kama qala al-bara ibn azib kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah kamar yanda barau dan azib ya ambata cewa ruku'uhu wa atidaluhu wa sujuduhu wa qiyamuhu mutaqariba ruku'un da yake yi a sallah da tsayuwar da yake yi ya daidaita bayan ruku'u da sujudar da yake yi bayan ya gama wannan tsayuwa da tsayuwar sallah da yake yi aka ce waɗannan dukkanin gabobi mutaqariban suna kusa da junan su wajen tsayin su ko gajartar su wa kana kuma ya kasance يظهر من تطويله بعد الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات بذلك ينا بينا تشوى النبي صلى الله عليه وسلم ينا تسوي تسلى الفجر في يد يكي تسوي وتسلى ودبا إتبا ومعلوم أنه كان يدعو ربه ويثني عليه sananna abu ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sallolinsa yana ma Allah ubangijinsa addu'a yana kuma wayuthni alai yana zuguguta Allah wayumajjiduhu yana kuma yi ma Allah yabo da kirari fi hadha al-iqdan a wannan lokaci dake tsakanin dagowa daga ruku'u da kuma tafiya sujuda kama taqaddamat al-ahadithu bidhalika kamar yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama suka gabata dangane da wannan mas'ala mun ji su a can baya wa hadha qunutun minhu la raiba yace wannan tsayuwa da yake yi da wannan karatu da yake yi babu kokwanto akan cewa shi ma qunuti ne fa nahnu la nashukku wa la nartabu annahu lam yadhal yaqnut fil fajri hatta faraqa ad-dunya yace wannan ainihin irin qunuti shine abin da ba mu da kokonto ba mu da shakka akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama har ya bar duniya bai daina yin sa ba ma'ana bai daina yin addu'o'i a cikin sallah da azkar da yake a gaban sallah da ambaton Allah da yake a gaban sallah sam bai taba daina su ba iyakar rayuwarsa ina fata mun gane wannan walamma sara al-qunut fi lisanil fuqaha wa aktharin nas huwa hadha ad-du'a al-ma'ruf yace yayin da aka wayi gari al-qunuti ya wayi gari a cikin yaran malaman fiqh ya zama shine wannan irin addu'a da aka sani ta Allahumma hadini fi man hadaita zuwa karke ila akhiri zuwa karshenta wasami'u annahu lam yazal yaqnutu fil fajr hatta faraqa ad-dunya mutane suka fara riya cewa wai an ce musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana kunuti har ya bar duniya a sallar al-fajr wa kadhalika al-khulafa'ur rashiduna wa ghayruhum min as-sahaba kuma wai an ce musu ma halifun nan guda hudu Abu Bakar Umar Uthman Ali radiyallahu anhum su ma ba su gushe ba suna yi har suka bar duniya da kuma wasunsu wa ghayruhum da kuma wasunsu min as-sahaba daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama to da mutane suka ji wannan karatun cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana yin al-qunuti iyakar rayuwarsa a sallar asuba su kuma yanzu ma'anan al-qunuti ya kuntata a wajen su kuntata da ya zama da an ce al-qunuti to irin wannan addu'ar da ake yi bayan an taso daga ruku'u na raka'a ta ƙarshe shine kadai abin da zai darsa su a cikin zakatunsu ko ne suka fasara cewa to irin shi ina fata mun gane wannan ma'ana rashin samun ma'anoni cikakku na kalman ne a daidai sanda mutane suke jin wannan labarin sai ya zama kalman ma'anarta ta kuntata so dama kalmomi suna da irin wannan dabi'ar kamar mutane ne suke haifarsu ake yi su yi wayo su girma su tsufa su mutu to a tsakankanin wannan haihuwa da mutuwa suna samun kansu a juyin juya hali iri daban-daban fadin ma'ana ko kuntatarta kamar yadda ainihin wato dan adam yake samun kanshi a cikin fadin wadata ko fadin rayuwa ko fadin ilimi wani lokaci kuma ya samu kanshi a cikin wani kunci kamar dukiyar ta zama ta mai kunci yanzu ko rayuwarsa ta kuntata ko wani abu kamar yadda dan adam ke samun kanshi a halin hijira da kaura ko canza gari ko canza yanayi haka kuma su ma kalmomi suna samun kansu a cikin duk ire-iren waɗannan yanayi da yake canzuwa gare su to a irin nan an samu kalmar al-qunut wanda mun ji a baya ma'anar tana zuwa da ma'anar tsayuwar sallah ma'anan addu'a ma'anan yin shiru a sallah dagewa wajen ibada duka wannan lafazin al-qunuti na zuwa da waɗannan ma'anonin ana nan sai lafazin al-qunuti sai ma'anar shi ta kuntata sai ya koma kawai yana nufin wata addu'a sananniya wacce ake yi a raka'a ƙarshe a sallar asuba to daga nan sai aka wayi gari sai mutane da suke da irin wannan ma'ana mai kunci ta kalma sai suka ji hadisan da suka zo akan al-qunuti sai suka fasara su gaba ɗayan su da wannan ma'ana ina fata mun gane takikin da yake mana wannan shine jawo dirgingimin da aka ta yi akan fasara al-qunuti da kuma dagewa da wasu suka yi da rashin ingancin hadisan akan cewa al-qunuti ana nufin addu'a a ainihin wanda ake yi a raka'a ƙarshe ta sallar asuba wallahu ta'ala a'lam to shine sai malam ya ci gaba da cewa na'am ina ne ma hamalu an gojin bane na'am na'am sai hamalu wa kan fa innahu kana yutilu fi salati ban gojin baba hamalu al-qunuta na'am hamalu al-qunuta fi labdi as-sahabati ala al-qunuti fi salahi sai suka dauki al-qunuti a cikin lafazin sahabbai suka fassara shi da ma'anan al-qunuti a istilahin su wana sha'a man la ya'rifu ghayra dhalika aka samu wasu mutane wanda ba su san wata ma'ana ba sai wannan suka taso falam yashik sai ba su shakka ba cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ashabahu kanu mudawmina alaihi kulla gadatin sai suka dauka cewa su ba sa shakka akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbai ba su gushe ba suna mudawamantan suna yi diman da'iman suna yin kunuti kullun da asuba wa hadha huwa alladhi naza'ahum fihi jumhurul ulama wannan cewa kullun ana yi tatardin nan shine abinda daukacin malamai suka yi musu jayayya akan shi wa qalu suka ce da su lam yakun hadha min fi'lihi ratib sam wannan bai daga cikin ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake yin su ko da yaushe bal wala yathbutu anhu annahu fa'alahu aka ce musu da dai bai ma tabbata ma cewa wai annabi sallallahu alaihi sallama ya aikata irin wannan ainihin kunuti da kuke kokarin ku kare na asuba kullun tsawon zamani ba wa ghayatu ma ruwiya anhu fi hadhal kunuti yace mafi girman abin da gayan al'amarin da za a ce an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan al-qunuti shine annahu alim allamahu al-hasan ibn ali cewa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da jikansa al-hasan dan ali dan abu talibin Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa sayyidina ali kama fil musnadi was-sunan kuma inda zo a cikin al-musnad was-sunan al-arba da kuma sunan guda hudu din nan anhu daga shi al-hasan din qala al-hasan yace allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kalimatin aquluhunna fi qunutil witri manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya karantar da ni wasu kalmomi da zan dinga fada a addu'an witri na ainihin qunuti allahumma hadini fi man hadaita manzon Allah yace in dinga cewa ya Allah ka shiryatar da ni ka sanya ni cikin wadanda ka shiryar da su wa'afini fi man afaita Allah ka bani lafiya ka sanya ni cikin wadanda zaka ba su lafiya wa tawallani fi man tawallaita Allah ka jibanci al'amarina cikin wadanda ka jibanci al'amarin su wa barik li fi ma ataita Allah ka sanya mana albarka game da abubuwan da ka bayar wa kani sharra ma qadaita Allah ka tsare ni daga sharrin al'amuran da ka riga ka hukunta fa innaka taqdi ya Allah kai ne kake hukunci wala yuqda alayka babu wanda ya ise ma wani hukunci innahu yadda al'amarin yake la yadhillu man walaita da dai wanda ka jibinta ba zai taba wulakanta ba tabarakta rabbana wa ta'alaita ya Allah ubangijinmu madaukaki mai albarka wannan kamar yadda malai faɗa al-imam at-tirmidhi da ainihi imam an-nasa'i da al-imam ahmad da darimi da tayalisi da ainihin wato al-imam ibn sunni a cikin amali al-yawmi wal layla da wasu malamai dukkanin su sarwaito waɗannan ainihin riwayoyi na hadisin wannan addu'a ta al-qunuti hadisi sahihi insha Allah sai malam yace qala at-tirmidhi hadithun hasanun al-imam at-tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa wala na'rifu fil qunuti an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shay'an ahsana min hadha da dai mu ba mu san wani abu da yafi wannan inganci daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba dangane da addu'a a cikin qunutin witri wazadal baihaqi al-imam al-baihaqi a cikin riwayarsa ya kara wala yadhillu man walaita can da yace bayan wala yadhillu man walaita sai ya kara wala ya'izzu man adaita kaga a wancan riwayan daga innahu la yadhillu man walaita sai tabarakta rabbana wa ta'alaita to a riwaya imam al-baihaqi sai ka kara innahu la yadhillu man walaita wala ya'izzu man adaita ina fata mun gane wannan wannan riwayan al-imam al-baihaqi kenan a cikin sunan al-kubra tashi Allah ya kara mishi ainihin gafara wa mimma yadullu ala anna murada Anas bil qunuti ba'da ar-ruku'i huwa al-qiyamu lid-du'a'i was-sana'i ma rawahu Sulaiman ibn Harb ce daga cikin abubuwan da ke kara tabbatar da cewa abinda Anas yake nufi da al-qunuti bayan ruku'u shine tsayuwa da addu'a da yabo ga Allah shine riwayar Sulaiman ibn Harb qala haddathana Abu Hilal haddathana Hanzala imamu masjid Qatada ce Hanzala limamin masallacin malan Qatada ya karantar da mu qultu huwa as-Suddusi shine Hanzala as-Suddusi qala wannan Hanzala yace ikhtalaftu ana wa Qatada fi qunutin fil qunuti fi salati as-subh dani da Qatada mun yi sabani game da al-qunuti a sallar asuba fa qala Qatadatu sai Qatada yace qabla ar-ruku'i ana yi ne kafin ruku'u wa qultu ni kuma nace ana ni kenan inji ainihin mai bada labari shi Hanzala ni kuma nace ba'da ar-ruku'i a sai an dago daga ruku'u fa ataina Anas ibn Malik fa zakarna lahu zalika sai muka je gun Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda sai muka ambata mishi wannan labari fa qala sai yace ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi salati al-fajr naje gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da lokacin sallar al-fajr fa kabbara wa raka'a wa rafa'a ra'sahu thumma sajada sai manzon Allah yayi kabbara yayi karatu akai ruku'u aka dago daga ruku'u aka tafi sujuda yayi raka'a daya kenan ko thumma qama fi thaniya sannan ya miƙe a raka'a ta biyu fa kabbara wa raka'a yayi kabbara yayi ta karatu sannan yazo yayi ruku'u thumma rafa'a ra'sahu sannan ya dago daga ruku'u fa qama sa'atan sai ya tsaya wani dan lokaci thumma waqa'a sajidan sannan ya fadi yayi sujuda wannan hadisi jama'a bai inganta ba a cikin isnadin sa ga wani mutum nan kana gani mai suna ainihin wato Abu Hilal da yace Abu Hilal shine Muhammad ibn Salim al-Basri ar-Ru'asi yana da ainihin matsala hakanan Hanzala da aka ce as-Suddusi al-Imam Ahmad ya ce hadisan shi manakir ne baya ga shi kuma Ibn Hibbana ya ainihin kwararo shi a cikin littafin addu'a fa'u na Ibn Hibbana ya ce wannan mutum ya samu rudewa ba a ansar riwayarsa da haka isnadin nan bai inganta ba wannan hadisi bai zama hujja ba insha Allah wa hadha mislu hadith thabitin anhu sawa'u yace kaga wannan hadisin irin na thabitu ne da muka ji a can baya iri daya ne wa huwa yubayyinu murada Anas bil qunuti yana nufin abinda Anas ke nufi da qunuti a shahi da yake sufta daga hadisin shine manzon Allah an ce ne ya tsaya kawai yayin shuru dan tsawon lokaci sannan yayin sujuda ba a ce yana yin wata addu'a ne a wajen ba da haka a wannan hadisin da bai inganta ba yana so ya mana istinbatin cewa wannan qunutin na nufin tsayuwa a dade ana zikiri da ambaton da ake yi na bayan ruku'u shine abin da yake so ya fitar daga wannan hadisi amma dai bai inganta ba fa innahu zakarahu dalilan liman qala domin ya ambace shi ne a matsayin dalili ga wanda yace innahu qanata ba'da ruku'i cewa an yi qunutun ne bayan ruku'u fa hadha alqiyamu wattatwilu huwa kana murada Anas wannan tsayuwa da dadewa a tsayan shine manufar Anas fattafaqat ahadithuhu kulluha kaga dukkanin hadisan Anas gaba ɗayan su wanda suke magana akan al-qunuti babu wani abu da ke karo da juna wa ammal marwi an-sahabati fa nau'ani yace amma sauran sahabbai waɗanda aka samu riwaya daga gare su dangane da al-qunuti to kala biyu ne abinda aka ruwaito daga gare su ahaduhuma kala na farko qunutin inda nazila alqunut da ake yi idan wani bala'i ya afko musulmai ka qunutus siddiq radiyallahu anhu fi muharabati sahabati li musailama kamar yadda sayyidina abubakar radiyallahu anhu lokacin halifancin sa yana salla yana alqunuti yana yin addu'a akan Allah ya bawa musulmai nasara game da yakan wani babban kafiri shine musailamatu alkazzab wani kasar gon makareci ne kafiri zindiki wanda ya da wa annabta tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayi to da manzon Allah ya rasu sai ya zama ya ci gaba da wannan da'awa kuma ya tara mutanen kauye da dama sun bi shi mutanen kasar Yamama sayyidina Abubakar ya aika mishi da runduna jagorancin ainihin Khalid dan Walid an yi gwagwarmaya sosai an kashe musulmai tayawa a wajen da kyar suka samu suka ci nasara akan shi dan daga karke da al'amari ya mishi zafi sai je suka shiga cikin wata ganuwa ta garin su suka rufa kansu a ciki suka dosa harbin musulmai sai da musulmai aka samu wanda suka yi kuna bakin wake aka dauke su kamar majajjawa aka wurga su ta sama suka je ana saran su suna sara har sai da suka bude kofar nan daga cikin su akwai wanda ya bude kofar a jikin kofar numfashin shekara sa fita ma'ana yana bude ta yana faduwa a wajen sannan musulmai suka samu suka shiga wurin da yake cewa hadikatu shuhada saboda irin bala'in gwagwarmayar da aka yi da gurmuzin da aka yi to sayyidina Abubakar yana kasan Madina yana samun labarai kullun na wato tatawurat din da sojojin suke ciki sai ya ga dacewar ya dinga musu addu'an alqunuti da haka kullun yana musu alqunuti inda nazila to haka har yanzu haka samu musulmai suna cikin wani kunci ko damuwa ko wani bukata babu lafi limami ya dinga yin irin wannan addu'a kuma za a dinga yin ta ne a dukkanin salloli azhar la'asar magriba isha'i asuba dukkan sallah idan aka zo bayan an yi ruku'u na raka'a ta karke sai liman ya daga hannu yana addu'a gurgurdan abinda ake neman bukata a wurin Allah sauran mutane kuma suna cewa amin wannan addu'a za a yi ta ne da larabci lafiyayyen larabci kaga wajibi ne kene zaman limamin ya iya larabci lafiyayyen larabci Allah ya tsare mu shine simala yake cewa wa inda muharabati ahli kitabi da kuma sanda ake yakan sauran kafirai ahli kitabi wa kadhalika kunutu umara wa kunutu ali inda muharabati li muawiya wa ahli sham hakanan kuma sayyidina umar shi ma ya kasance yana kunuti hakanan sayyidina ali lokacin da suke da gingimu da sayyidina muawiya Allah ya kara musu yadda ga baki ɗayan su da yaƙe-yaƙen da aka yi na siffin da sauran rigingimun da aka yi na wannan siyasa zamanin halifacin sayyidina ali to shi ma ya kasance yana yin irin wannan addu'a ta kunuti inda nazila wannan shine nau'i na farko na abinda aka ruwaito daga sauran sahabbai dangane da alqunuti alqunuti inda nazila nau'i na biyu shine malam yace asani na biyu mutlaqun sakakkiyar riwaya game da alqunuti muradu man hakahu anhum bihi tatwilu hadha ar-rukn wad-du'a'i was-sana wanda ko ya ruwaito qunuti be ambaci kaidi ba ya ruwaito kunuti kawai a sake to ma'anan waɗannan hadisai suna nufin tsawaita wannan wuri tsayuwa mai tsayi bayan an dago daga ruku'u na ƙarshe da tsawaita addu'a da yabo ga Allah wallahu a'lam Allah shi fa sanin daidai to sai yanzu ne Ibn Qayyim al-Jawziya ya gama wannan dogon nazari da yake yi akan ainihin mas'ala ta ainihin alqunut inda alqunuti a cikin sallah zaka ga ya ci shafuka da dama yana ainihin magana akan wannan alqunuti daga inda yake cewa wa qanata fil fajr wajen shafi nawa ne zaka ga wajen shafi 14 ne agon ne yayi shi wani article mai zaman kansa a conference yayi shi litafi mai zaman kansa irin yanda yake dinnan zai ta barazana yin litafi Allah ya tsare mu na'am Eh. 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 Hanzala ne as-Siddusi. A wannan akan musu sokan da sun take na wannan zamanin. Hanzala ke mai da Allah. As-Siddusi ne. Hanzala ne Hanzala as-Siddusi mutum ne mai shahararre game da yana da matsala a cikin sifatu sala akwai kuskure irin wannan
game da ambaton Hanzala da cewa Ad-Dausi to ban ma yi san wannan ba gaskiya amma dai Hanzala abinda na sani sunan shikenan As-Sudusi kuma mutum ne mai matsala a wajen riwaya wallahu ta'ala alam na'am sai ya ce faslun ga wani fasli insha Allah fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi sujudis sahwi game da shiriyar manzon Allah tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da sujudar rafkanuwa idan an samu rafkanuwa a sallah yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa menene ya karantar a cikin tafarkin sa da shiriyar sa malam yace sabata anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama annahu qala ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadan cewa innama ana basharun mithlukum ni mutun ne irin ku ansa kama tan saura ina yin mantuwa kamar yadda kuke yin mantuwa fa idza nasitu idan na manta fadhakkiruni kutuna mini wannan hadisi ne bai da wata kura akan shi jama'a Imam al-Bukhari ya fitar da shi da sauran malamai su Muslim su Abu Dawuda din malamai kowa ya san wannan hadisi innama ana samun mutane ne waɗanda suke kekashe ƙasa su ce su ba su yadda ma'anar shi ba kenan su ce wai tawalu'u ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da ilimi kuma su kuma suna cewa ba haka abin yake ba ya faɗa ne dan ka a ce ya cika baki wannan zindikanci ne jama'a ba daidai bane wannan karatu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa manzon Allah baya wasa a cikin karantawarsa idan tawalu'u ne yake yana bayyanawa idan kamar yadda yake cewa ana sayyidu waladi adama sai ce wala fakhara kaga ne yana bayyana cewa abinda yake fada wani karatu ne da ana buƙatar a san shi amma zai yi kama da cewa yana cika baki da ka sai ya fito da alfa ya fito da abun karara ya ce ba cika baki nake yi ba domin in bai fada ba babu wanda ya san wannan ilimin da zai bada labari to dangane da al'amari na dan adantakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne mutawatiri a cikin shari'a ɗan dariku da masu bin manahij na sufaye da masu yin guluwi a cikin salihai sune suke ganin kamar kaskanci ne a siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa shi mutun ne duk da kuma nassin alqur'ani yazo da haka karara kamar daga hadisi ma yazo da shi kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya aga wannan nassi ne alqur'ani duk da haka sai su ainihin ki yadda da wannan saboda in sun yadda da shi za su ruguza da dama daga cikin mabadi wanda suka gina addinin su akai abubuwa da za su biyo baya na dabaru da ainihin tsafa-tsafa da suke yi na sihirin bakin mutane da suke yi da cutar da al'umma da suke yi to ba za su yi ba in sun yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne irin kowa ma'ana mutum ne dan adanci yana da buƙatu irin buƙatun dan adam bacci tashi daga bacci jin yunwa koshi da makamantansu fushi farin ciki da ire-iren waɗannan su ne ake nufi da cewa shi dan adam ne amma ko a cikin mu mu'e mu sauran ƴan adam ai dukan mu ba iri ɗaya bane kowa yana da wata miza da ya bambanta da sauran sawa'un shekarun ku ɗaya jinsin ku ɗaya irin ilimin ku ɗaya ko irin kasuwancin da kuke ɗaya za a samu wani yafi wani ta wani bangara har isu annabawa ana samun irin wannan fifikon fadin Allah da yake cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd to ballantana ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine yafi kowa daraja a matsayin shi na shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama daraja a matsayin kabilarsa danginsa sun fi na kowa daraja haka nan mutanen garin su sun fi mutanen garin su kowa daraja haka yaran shi yafi na su kowa haka komai nashi yake yafi na kowa da haka wannan fifikon yana nan amma bai fitar da shi daga hauzin cewa dan adam bane shi kaji anan sai faɗa yace ni ma ina yin mantuwa kamar da kuke yin mantuwa malamai suke magana akai suka ce mantuwa ta dabi'a wanda zaka wayi gari wani abu sai ya maka sammatsi ko ka kasa tuno yadda yake ala wajihi dukka wannan yana faruwa da duk mutum abin da ke zama aibi ga mantuwa in kana yawan manta abubuwan da bai kamata ka manta su ba ilmomi ko nasihohi ko ka'idojin shari'a ko abubuwan da suke da alaka da abin da ka tasa a gaba kana yi idan kana manta shi shi zai zama maka aibi
amma mantuwa ta dabi'a wannan kowa yana yin ta sannan wannan mantuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bata shafi shari'ar da yake karantarwa ba bata shafi addinin da zai zo karantar da mutane sai ya kasa tunawa ba innama kawai yana mantuwa ne irin ta dabi'a shine takan faru wani lokaci saboda gajiya wani lokaci saboda ayyuka sun ma mutun yawa wani lokaci saboda kana yin abu zuciyarka bata wajen wani lokaci saboda ka dade tsakankaninka da abun akwai tsawon lokaci an samu ainihin tulul mudda tsakaninka da wannan abu ina bata yan uwa su kuma su ƙara sauraron kasa din da Malam Albani namu ya Allah ya gafarta mishi mai suna mantuwa yayi bayani akan psychology na mantuwa da yadda take faruwa da yadda ma za a iya magance ta ko a rage ta musamman ta shafi karatuttuka ko ka haddace alqur'ani ko wasu ayoyi ko wani ilimi ka ji ka mance me ke sa haka waɗannan maganganu a cikin waɗannan kasuwa da jeren gesu masu suna mantuwa Allah ya gafarta mishi a takaicen takaicewa jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni dan adam ne mithlukum irinku ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa idan na manta to ku tuna mun wa kana sahu sallallahu alaihi wasallam fi salati min tamami ni'mati llahi ala ummati rabkan wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu a cikin sallah tana daga cikin cikan ni'imar san Allah ne akan bayin Allah akan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ikmari dinihi yana daga cikin cikamakin cika addinin sa wata falalaci dan inda ba dan haka ba idan mutun yayi mantuwa a sallah to ya zai kenan sai dai kawai ya ce sallar ta lalace ya sako kenan ko a yanzu da ake da wannan ilimin inda zaka samu mutanen da basu san yadda abun yake ba galibin suka samu kansa a cikin rafkanuwa sukan gurga da sallar ne kawai su sake sabuwa wani idan ya samu kansa a cikin rafkanuwa ya rasa yadda zai yi to kawai sai ya dauka to wannan ta lalace gaba daya bari ya sako to in ya saki garin sakowa ya sake samu rafkanuwa kaga za ta kana lalacewa kenan sai lokaci ya kusa fita bai gama sallah ba kenan yana ta yi yana in ya fara ya lalace ta lalace ya saki ya zama kamar wasan yara kenan in yaro yana dan yana so yayi jirgin leda din nan da yayi wani bai yi ba sai ya kakkarya shi ya sake yin wani in bai yi ba sai ya wani bai yi kwaya daya mai kyau ba kaga ashe wata ni'ima ce Allah ya yi mana mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya karantar da mu ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda za a gyara sallah in ta samu wani naqasu na ainihin rabkanuwa li yaqtadu bihi fi ma yashra'uhu lahum inda sahau dan ayi kwaikwayo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin abin da aka shar'anta ma su wannan al'umma a cikin rafkanuwa wa hadha ma'ana alhadith almunqati alladhi fil muwatta wannan shine abin da yazo za a fassara hadisin nan munqati wanda ke cikin muwatta daga ce wai manzon Allah yace innama ansa au unassa li usanna ni ina yin mantuwa ne ko kuma ana mantar da ni ne li asunna dan naskawo wata sunna ga al'ummata sai dai wannan hadisi kamar da malam ya ambata bal ba ma munqati bane yana daga cikin ballagat don ballagat shi kuma raunin shi ya wuce na munqati shine irin wanda zaka ji maliku ya ce balagani labari ya iske ni na samu labarin cewa sahabi wani ko annabi ya ce kaza wanda alal aqalli mutum biyu ne ke faduwa a wannan ainihin isnadin kuma hadisin duk inda yake haka yake bai da isnadi cikakke kamar da Ibn Abdul Barr yake fada a cikin littafin At-Tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asali cewa wannan hadisin a iya binciken shi kuma ya kai fadu wannan magana hadisin bai da isnadi cikakke haka bai yiwa a danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kawai ya kawo shi nan dan ya isti'nasi ne da abin da ke cikin shi na ma'ana amma ba hadisi ne tabbatacce da za a hujja da shi ba duk da anan karshen zaka ji ana wa'azi da shi ai annabi baya mantuwa sai dan ta zama sunna ga mutane wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yansa manzon Allah ya kasance yana yin mantuwa fa yatarattabu ala sahwihi ahkamun shar'iyyah sai a samu hukuncin hukuncin shari'a su biyo bayan wannan rafkanuwa tashi tajri ala sawi ummatihi ila yawmil qiyama wanda wannan ainihin wato hukunce hukunce sune suke gudana akan al'ummarsa idan sun yi rafkanuwa har alqiyama ta tsaya daga ciki faqama sallallahu alaihi wa alihi sallama min ithnataini fi rubaiyya wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana salla sai ya miƙe bayan yayi raka'a biyu a cikin salla mai raka'a hudu ma'ana inda ya kamata ai zaman tahiyya ta farko da ya dago daga sujuda maimakon ya zauna ya zaman tahiyya sai ya manta kawai sai kuma aka ga ya miƙe ya kamar ya fasa zama shikenan walam yajlis bainahuma bai zaman tahiyya tsakankanin su ba falamma qada salatahu yayin da ya gama sallarsa sajada sajadataini qabla salam sai yayi sujuda kwaya biyu kafin ya sallame irin sujuda da ya saba yi ta ainihin sallarsa thumma sallama sannan ya sallame wannan sallah fa ukhida min hadha qa'ida sai aka samu ta qa'ida karkashin wannan cewa anna man taraka shay'an min ajza'is salati allati laysa bi arkanin sahwan sajada lahu qabla salami duk wanda ya bar wani abu daga cikin ayyukan sallah wanda ba rukuni bane ba kabbara harama ne ko tsayuwar karatu ko karatun fatiha ko ruku'u ko sujuda wanda ake ci musu rukunai ba ba ɗaya daga cikin su bane idan mutum ya bar shi to da rabkanuwa to sai ya sujuda kwaya biyu kafin ya sallama wa ukhiza min ba'd turqihi annahu idza taraka zalika wa shara'a fi rukuni aka sake ciro wata ka'idar kuma cewa idan mutum ya manta wani abu ya ci gaba da yin wani sabon rukuni lam yarji ila al-matruki ba zai koma zuwa ga abin da ya bari ba ma'ana liman ne yake sallah ko mutum daya yake sallah ya zo inda ya kamata ya zama tahiyya da ya zauna sai ya samu rafkanuwa tsammanin shi yana zaman jilsatul istiraha ne azama na ainihin tahiyya ta farko kenan wanda akwai ragowar sallah bayan ta to idan mutum ya riga ya miƙe koda an mishi tambihi ko ya tuna ba zai kuma ya zauna ba kuma shikenan an wuce wannan sai ya ci gaba da sallah kar ya koma ya zauna amma idan bai riga ya miƙe ba yayi yunkuri ne zai miƙe sai ya tuna ko aka mishi tasbihi aka fadakar da shi to shikenan sai ya zauna yayi wannan ainihin juz'i daga cikin ajza na sallah wajen tambihin ana yi da tasbihi ko kuma a gaya wa mutum maganar da za ta ankarar da shi malamai sun halastar da irin wannan misali a ce mutum ne ya zauna sai ya kamata ya miƙe sai ya ci mishi baqiya min as-salati raka'a misali ko hadha mahallul tashahhud ya imam misali kwatankwacin wannan saboda wani lokaci aka yi tasbihin to zai iya kuma ya rude ya rasa menene ake cewa yayi ba dole bane ya tuno daka ya kamata waɗanda suke bayan liman shi sa aka ce a cikin hadisi masu hankali da ilimi su zama bayan liman liyaliyani ulul ilmi ulul ahlami wan nuha masu hankali da wanda suka sa abin da suke dan kar a samu wani wawa ko yaro karami dan yaro idan liman yayi haka yaro zai mai abin shi ne ma yace la liman bai iya sallah ba zai iya cewa kai ne yaran mu ne yanzu dinnan wanda Allah ne suke suka kai kuskure saboda malaman primary da malaman islamiya sai riga sun gama horar da su sun koya musu abubuwa da dama wanda sun bukar kwakwalwar yara to haka yaro kana yin kuskure yanzu kawai sai kawo maka dariya kaga ya kara bata sallah to da haka kowane masallaci jama'a abinda ake nufi masu hankalin masallacin su zama kullun suna kan gaba kar a dinga barin yara suna shigewa gaba ba wai a hana su ba a riga su zuwa masallaci abinda ake nufi kenan a riga yara zuwa masallaci a riga waɗanda suke wawaye zuwa masallaci kuma saboda in ta kama liman zai yi canjin liman zai fita to wanda in ya jawo shi wanda zai jawo ne dan wani in liman ya tashi sai ya makale liman na tashi shi ma ana turo shi yana ki liman zai tashi cikin bala'in da ba zai iya ba akwai mutanen da za ka ga suna haƙura su yi limanci a wuraren da ake sallah ta rana wanda asiri a rufe yake amma aka zo sallar dare ba za su yadda ba wallahi na san irin su da yawa kuma na jin koma zai ibada misali to kaga irin wannan yana baya ana sallar isha an yi raka'a ɗaya liman ya samu matsala aka jawo shi ba zai taho ba me yakan ya shigo ya karasa sai ta kokowa da liman ala ayi halin dai masu hankali da ilimi su zama su ne a baya suna fadake da abin da liman yake dan su gyara mishi idan an samu matsala ko su tada shi idan ya samu tuntube ina fata mun gane wannan to an samu waɗannan ka'idoji guda biyu daga wannan hadisi shine cewa idan mutun ya manta wani juz'i daga cikin sallah wanda ba rukuni ba sai ya ci gaba amma zai sujuda kafin ainihin wato sallama zamu zo mu ji maganar da malamai suka yi game da yaushe ake yin sujuda kafin sallama yaushe ake yi bayan sallama wanne ne ya kamata a yi a irin wanne da karke dai aka take akan cewa malikiya sun fi kowane mazhabi dacewa da abin da yake mantiqiyan shine ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna dan wasu malaman su ta ba akan cewa wuraren da aka samu annabi yayi rafkanuwa yayi abu iri kaza to ayi irin wannan inda ba samu ba suka ce kai babu abin da za a yi su kuma malikiya suka ce duk inda aka samu ragi to idan ragi ne ya kamata a gyara sallan ne kafin a gama shine to sai ayi sujuda qabla salami inda aka samu ƙari idan an gama sallar to sai ayi sujuda ba'da salami sai zama wannan nasu ya fi tafiya da mantiqiyan abin da aka samu a aikace hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayyinat na rafkanuwar da yayi abin da suke nunawa kenan da haka malamai suka goyi bayan cewa wannan na malikiya babu shakka ya fi dacewa da usul na ainihin shari'a to kuma ya fi yin kama da ayyukan da aka samu shi manzon Allah din ya aikata alayhi salatu wassalam game da rafkanuwar da ya samu ina fata mun gane wannan waqtulifa haka ne na sai ce li'annahu lamma qama sabbahu saboda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe bayan raka'a biyu mai kunya tahiyya sai suka ce subhanallahi fa ashara ilaihim an qumu sai ya musu ishara haka kowa ya musu da hannu ku miƙe kawai a ci gaba ku miƙe shi bai dawo ya zauna ba waqtulifa anhu fi mahalli hadha sujud an yi sabani game da ina ne inda ya kamata a yi sujuda fatis sahihaini min hadisi abdullahi ibn buhaina annahu sallallahu alaihi wasallam qama min ithnatain min az-zuhri a cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan buhaina aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe bayan yayi raka'a biyu a sallar azhar walam yajlis bainahuma bai zaman tahiyya tsakankanin su ba falamma qada salatahu yayin da ya gama sallar shi sajada sajdataini sai sujuda guda biyu thumma sallama ba'da zalika sannan ya sallame bayan haka wa fi riwayatin muttafaqun alaiha a cikin wata riwaya wadda muttafaqin alaiha an yi ittifaki akan ta yukabbiru fi kulli sajadatin yana yin kabbara tare da kowace sujuda wa huwa jalisun tun yana zaune qabla an yusallima kafin daga baya zo ya sallama wa fil musnadi a cikin musnad kuwa min hadisi yazid ibn haruna an al mas'udi an ziyad ibn ilaqa qala salla bin al mughira ibn shu'ba yace mughira dan shu'ba yayi mana sallah falamma salla raka'ataini yayin da ya gama raka'a guda biyu qama wa lam yajlis sai ya miƙe bai zaman tahiyya ba fasabbaha bihi man khalfahu sai na bayan shi suka mishi tasbihi fa ashara ilaihim sai musu ishara an qumu yace ku miƙe falamma faraga min salatihi da ya gama sallarsa sallama sai ya sallame thumma sajada sajdataini sannan ya sujuda guda biyu wa sallama ya ƙara yin sallama ma'ana wannan shi yayi sujuda ba'di kenan ko thumma qala sannan sai ya ce hakaza sana'a bina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace haka manzon Allah yayi mana wa sahahahu tirmidhi Tirmidhi ya inganta wannan ainihin riwaya riwaya ce take ainihin kyakkyawa insha Allah wa zakara al-Baihaqi min hadisi Abdurrahman ibn Shimasa al-Mahri qala sallabina Uqbah ibn Amir al-Juhani fa qama wa alayhi julusun yace Uqbah dan Amir al-Juhani ya mana salla sai ya miƙe a sadda ya kamata ya zauna fa qala an-nas sai aka ce da shi subhanallahi subhanallahi aka yi masa tasbihi falam yajlis bai dawo ya zauna ba wa madha fi ala qiyamihi ya doge akan tsayuwarsa falamma kana fi akhir salati yayin da yazo karshen sallar sajada sajdataini sajdatai sahu wa huwa jalis sai yayi ainihin sujuda guda biyu yana zaune falamma sallama yayin da ya sallame qala sai yace inni sami'tukum anifan taquluna naji kuna cewa subhanallahi likaima ajlis kuna cewa subhanallahi wai dan in zauna lakinna sunnata allazi sana'tu yace amma sunna shine abin da na aikata wannan riwaya imam al-baihaqi kenan da isnadi ingantacce to kaga yanzu an samu hadisin da yazo da bayani akan cewa sujuda an yi kafin ainihin sallama ba qabliya wani kuma yazo da cewa an yi sujuda ba'diya shine yake cewa an samu sabani akan mahallin ina ne ake yin sujuda sai cewa hadisi abdullahi ibn buhaina aula li salasati wujuhi hadisin can na biyu na ainihin abdullahi dan buhaina na farko kenan ko shine yafi saboda ainihin fuskoki guda uku ahaduha fuska ta farko annahu asahhu min hadisil mughira yafi inganci fiye da hadisin mughira dan shu'ba الثاني فسكا تبيو أنه أسره منه يفوتوا هذا مغانا قرر في يد وانتا فإن قول المغيرة لمن فقد المغيرة ديتي وهكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم چه وحك من زن الله يمنا يجوز أن يرجع إلى جميع ما فعل المغيرة ذي إيواء زمينا نفن دكا نن أبن دي يفارو أوجان irin shi ne ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga tasbihin da kuma miƙewar da yin sujudar bayan sallamar ta yi ya zama haka wa yakunu qad sajada an-nabi sallallahu alaihi wasallama fi hadha as-sahwi marratan qabla as-salami wa marratan ba'dahu sai ya zama in haka ne to sai a dauka cewa wata rana yayi kafin sallama wata rana kuma ya sake samun irin wannan yanayin sai kuma yayi bayan sallama abin yana halasta dukkanin guda biyun kenan haka ibn buhaina ma shahadahu sai wancan abdullahi dan buhaina ya bada labarin abin da ya gani wa hakal mughiratu ma shahadahu shi ma mughira ya bada labarin abin da ya gani fa yakunu kilal amrayni ja'izan sai zama dukkanin su sun halasta yi kafin sallama da kuma yi bayan sallama wa yajuzu an yuridal mughiratu annahu sallallahu alaihi wa sallama qama wa lam yarji kuma za a iya cewa Mughira yana bada labarin cewa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe shi ma bai zauna ba thumma sajada lis-sahwi sannan daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sujuda ba dole ya zama mahallin da manzon Allah ya sujuda shine irin wanda shi ma ainihin wato wannan sahabi Mughira yayi ba as-salisu fuska ta uku annal mughirata la'allahu nasiya as-sujuda qabla as-salami wa sajadahu ba'da tayi mughira yana sanar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujuda ne kafin sallama amma da yazo yana cikin sallah saboda sabura yin sallah da an yi ake sallamewa sai da ya sallame sai ya tuna ashe a cikin sallah an yi wata rafkanuwa da ake buƙatar sujuda sai yayi ta yanzu wannan ihtimal ne kawai ina ba ta muna ganewa wa hadhihi sifatu sahwi yace wannan shine siffan ainihin wato sujudu sahwi wa hadha la yumkinu an yuqala fi sujudi qabla as-salami yace wannan kuma ba zai yu a fade shi game da yin sujuda kafin sallama ba indai har yayi kafin sallama to bai manta ba kenan wallahu alam na bayan sallama za a iya cewa ya manta ne kafin sallama yayi shi domin ko a fiqihance a malikiya ma haka ne in ka manta qabliya ko zaka yi ta da zaran ka tuna bayan sallah in ko ka manta ba'diya suka ce ko ka tashi ne sai ka dauka ita ko da cewa yake ma ko bayan shekara ne sai ka dauka ita amma wannan takallufi ne idan ka manta shikenan babu komai insha Allah dan dama zaka gyara ne dan ka gyara falalar sallar ta cika inda a ce rashin yin ta ya bata sallar to da sallar ta bace dan da sallar ta bace ba ta iya gyaruwa sai dai a canza sallah idan ta bace to sai dai ko a yadda raka'ar ko kuma a canza ga baki daya amma wannan sahu din ana yin shi ne ya faru dan adanci ne to kuma sai Allah ya shar'anta mu wannan wata shari'a ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za ta rage wato wannan tangarda ta faru a sallah ina fata mun fahimci wannan a takeice wannan ɗaya ne daga cikin hadisan da suka zo game da ainihin rafkanuwa akwai hadisi shahararre wanda Bukhari da Muslim suka fitar wanda ainihin wato za mu zo mu ji inda mana magana akan shi game da idan kuma aka samu an sallame fa ko har ma an yi magana tsakankani yaya za a yi kuma sai malai ya ce fasdul وسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي وترانكم النبي صلى الله عليه وسلم أنا زون أنا صلى صلى جدا باتت فيها با أني صلى ركع أبيو أتكين صلى لنوني العشي وتصلى لند أكين ستكين من الرانا سنة إما الظهر وإما الأصر كوري صلى أظهر شيء كل أصر shikenan sai ya sallame a raka'a biyu thumma takallama sannan kuma har yayi magana thumma atammaha sannan ya dawo ya cika sheta thumma sallama ya sake yin sallama thumma sajada sajadataini sai kuma ya sake yin sujuda guda biyu ba'da salami bayan yayi sallama ta farko din can kenan wal kalami bayan kuma yayi magana yukabbiru hina yasjudu yana yin ainihin kabbara san da yake yin sujuda thumma yukabbiru hina yarfau in yabo dagowa daga sujudan ma ya ƙara yin kabbara wannan hadisin da yake ishara akai shine kissan nan ta ainihin wato zuliya dai ne ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu salla sai ya sallame a raka'a biyu galibin sahabbai sun fahimci raka'a biyu akai amma kwarjini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu da kuma biyayya da suke ma shari'ar sa sun san shi Allah ya aiko shi Allah ya ba mu umarni ya bayyana sakon sai suka yadda suka bi kawai suka fassara cewa to yau fa an canza irin wannan sallah wataƙila wahayi ya sauka ne cewa sallar ta koma raka'a biyu haka suka sa a cikin ransu mai riwaya yace waɗanda suke da gaggawa masu fita da zaran an gama sallah har ma sun fita wanda akwai wani yana da shago kusa da masallaci wani ya parking din machine din sa dama akan hanya yake wani yana da wani uzuri da zai tafi daurin aure lokaci ya kusa kurewa kowa ne da uzurin shi irin na rayuwa da ake dama ta haka ake da waɗannan uzuri ba wai yanzu bane kawai shikenan ana ida da sallah wani akan hanya zai karasa tasbihi baya jiran wani lokaci na tasbihi ko wani sanarwa da zai ji ballantana sunan rawatib yo sharaban ma mutun da yayi su wani ma ya mance da ake su fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan an gama fita an fita sai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya dafa wani dirka daga cikin dirkokin masallacin sai ya tsaya haka kamar yana cikin wata damuwa aka rasa wanda zai mishi magana sai wani mutun da ake ce mazuli ya daini sai wannan mutumi sai ya je sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah sallan nan shin an rage ta ne ko ku kamanta ne malamai suka ce wannan yana ladabin magana da ake yi da magabata ko shugabanni ko malamai karka je kawai ga tsai kace Allah zata malam sallan nan fa ba yake daidai ba ka fara bashi benefit of doubt Allah zata malam sallan nan ku anya daidai muka yi ta ni fa ina ganin kamar kaza ne manzo Allah ya ce mishi ba a rage ba kuma ban manta ba ma'ana yayi gini akan abin da yake da yaqini da shi cewa ba yi da wahayi na rage sallah kuma bai riski ya manta ba sai zulalin ya ce to dai ko diyan da aka daya daga cikin biyun nan ya faru ma'ana ya kafe akan ra'ayin shi da abin da yake da yaqin shi ma akai sai manzo Allah ya juye cewa sahabban da suke wajen abin da ya faɗa gaskiya ne suka ce sadaka bil yadaini gaskiya yake sai ya ce to a dawo aka dawo kawai sai ya miƙe a gaba ya kabbara aka ƙarasa sallah haka ya tabbata a cikin riwayar Bukhari da Muslim sauran malamai wasu malaman fiqh suka ce magana kar ta wuce guda bakwai suka kirga cewa maganganun da aka yi a wannan tsakankanin guda bakwai ne cewa da yi a qusratis salat amnasita suka ce magana daya ma qusrat wa ma nasitu suka ce magana biyu kad hadasa ahadu zalika suka ce magana uku a sadaqa bil yadaini magana hudu na'am sadaqa bil yadaini magana biyar na mamman ta saura sun dai lissafa magana guda bakwai in ka je ka kalla hadisin zaka ga maganganun haka suka lissafa su jumla suka ce guda bakwai ne to wannan mafhumul adad ne jama'a agun malaman usulu baya zama mafhumi ba amfani da adadi dan yanke wani hukunci irin wannan a takeice in dai maganar da aka yi bata fita daga cikin gyaran sallan ba to har yanzu tana cikin sallan za a zo ayi koda ta kai ma wannan tambayar da ake tattaunawa game da sallah a tabbatar cewa ba a gama ba aka dawo aka tabbatar kuma ba an samu wani tsawon lokaci ne da za a yi lissafa cewa an gama waccan tsallan ta tafi ga baki dai ba sai a zo a karasa haka ya tabbata a sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah ya zo ya kabbarta ya sake yin raka'a biyu sannan ya ainihin yin sujuda ya sallame sannan shine yayi wani jawabi irin makamancin wancan jawabi cewa idan kaza ya faru a sallah ga yadda za a yi wa zakara abu dauda wa tirmidhi anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama salla bihim fasajada sajdataini thumma tashahhada thumma sallama shi ku abu dauda da tirmidhi suka bada labarin cewa a tasir riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu sallah raka'a biyu sa'annan sai ya sallame da ya sallame fasajada sajdataini da ya dawo ya gyara sallah sai yazo yayi sujuda sujuda ainihin guda biyu thumma tashahhada sannan ya sake yin tahiyya thumma sallama sannan ya sallame wa qala tirmidhi hasanun gharibun tirmidhi yace wannan hadisi ne hasanun kuma gharibun sai dai wannan lafazi da yake magana akan sake tahiyya to ba mahfuzi bane lafazi ne shazi a wannan riwaya daga makarantar da aka ruwaito wanda ainihin wato riwaya ce daga makaranta Abu Huraira cewa ana sake tahiyya bayan sujudu sahwi to wannan ba mahfuzi bane shazi ne jama'a duk da yake zaka ga wasu malamai na fiqhu musamman malikiya suna goyen bayan haka kuma suna bada fatawa da haka amma dai a hadisance to wannan ba ainihin abu ne wanda yake tabbatacce daga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda riwayoyin da aka kawo game da haka riwayoyi ne wanda suke sun saba mai riwaya na siqat riwayoyi na amintattu game da abin da ake yi a tahiyya amin a sujudar rabkanuwa da aka sujuda kadai ake yi sai a sallame suna yin kiyasi akan cewa ai abin da ke zama karke a sallah shine tahiyya sannan sallama da aka wannan abin da za a yi na sujuda guda biyu kaman in ka sallame ne ba tare da ka kai karke ba ai an riga an kai karken dan an yi tahiyyar ta asalin sallah wannan wani kuma yanayi ne ya faru mai zaman kanshi kuma ga yanda aka samu karantawar shi a sunna da aka babu bukatar sai mai tahiyya domin an riga an yi tahiyya ina fata mun fahimci wannan duk da haka wanda yayi tahiyya sannan ya sallame ba za a ce sallar shi ta baci ba amma dai ya sani cewa abin da yake hujja da shi to wani abu ne wanda yake ainihin wato shazi a cikin karatu ba tabbatacce bane shi sai mu saurara anan saboda kan gaba sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi a fadin shi cewa wa salla yawman fa sallama wa sarafa wa qad baqiya min salati raka'a fa adrakahu Talha ibn Ubaidillah in Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi anan insha Allah muna fada wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka والسلام عليكم ورحمة الله